Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Masu are assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Mahukunta a kasar Angola sun bayyana cewa kalla mutane 17 ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon wani turmutsitsi da aka yi a filin kwallon da ke arewacin kasar. Rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane suka yi kokarin shiga wurin buga wasan kwallon kafa ta kofa guda, ana dab da fara wasan kwallon kafa na zakaran kungiya-kungiya ta kwallon kafar kasa a jiya Juma'a. Sakamakon neman shiga wannan wuri domin a fara wannan kwallo da ‘yan kallo iya dalilin turere ne yadda ya dalilin faɗuwar wasu kuma aka take su cikin wannan turmutsitsin. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar suka ce wasu ko bayan an take su, rashin iska na cikin abin da ya sanadiyar mutuwarsu, domin ko an ce an ga gawarwaki wani bisa wani, yayin da asibitoci suka ce sun yi wa mutane sama da 50 magani, wanda kuma ɗaukacin ‘yan gani kashenin wasan ƙwallon ƙafa ne. Ɗaruruwan masu sha'awar ƙwallo ne dai suka yi dafifi a babban filin ƙwallon ƙafa da ke arewa maso yammacin ƙasar domin kashe kwarkwatan ido na wasan da za a buga tsakanin ƙungiya a Santa Rita de Casia da Recreative de Libolo, waɗanda dukansu ‘yan rukunin ajin farko ne na ƙungiyar ƙwallon ƙafan ƙasar, wato First Division a Turance. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ambato shugaban ƙasar Jose Eduardo de Santos na yi wa iyalan waɗanda suka mutu jaje, tare da ba da umarnin gudanar da binciken dalilin aukuwar wannan haɗarin. A ƙasar Sudan ta Kudu, mutane biyu ne suka mutu, kana wasu uku suka samu rauni sakamakon faɗan da ya kaure tsakanin sojojin gwamnati da kuma masu tsaron lafiyan gwamnan jihar Ematong. Wannan lamarin dai ya faru ne a ranar Alhamis bayan da shugaba Salva Kiir ya kori gwamnan na jihar Ematong na Tsitsiyo Laluke Manir daga bakin aikinsa. Shugaba Kiir ya bayyana wannan sallamar gwamnan ne ta gidan talabijin na ƙasar, wanda ya yi kai tsaye, hawa kuma mataimakiyar gwamnan Margaret Ito ta tabbatar da cewa fada ya ɓarke a gidan gwamnan jin kaɗan da shugaba Kiir ya ba da wannan sanarwar. Shugaba Kiir dai ya bayyana koran gwamnan daga kan mukaminsa ba tare da ba da wata hujjar yin hakan ba, sai dai ya ce Tabilio Alberio, tsohon kakakin majalisar dokokin jihar gabashin wato Equatoria, shi ne zai mai gurbin gwamnan da aka koran. Sai dai wannan mataki ya haifar da zaman ɗarɗar a cikin birnin da aka salami wannan gwamnan, domin ko ofisoshi, makarantu, shaguna da dai sauran matattaran jama'a sun ci gaba da kasancewa kulle. Kana an ga sojoji suna sintiri kan titunan birnin ƙasar. Ito ta kira wannan tare jijiyan wuyan cewa ba wani abin a zo a gani ba ne, ta ce tana cewa canji a gwamnati ai ba sabon abu ba ne, kuma yana yiwuwa ya zamo hakan ya fi zama alheri ga jama'a. Jama'a a ƙasar Kamaru na kira ga iyayen da ke yankin ƙasar masu amfani da harshen Turancin Ingilishi da su mayar da ‘ya’yansu makaranta. Ƙasar da yanzu haka tana fama da matsalar amfani da harshe, wanda ke ci gaba da zame mata tarnaƙi. Yanzu haka dai makarantu da ke yankin na Kamaru masu amfani da Turancin Ingilishi sun garkami makarantunsu tun ranar 21 ga watan Nuwambar bara, saboda abin da lauyoyi a yankin suka kira amfani da harshen Faransanci da ake tilasta su yi fiye da kima, domin nuna goyon bayansu ga masu wannan yajin aikin. Da yawan iyaye sun ƙi su bar ɗalibai ko kuma da malamai su koma bakin aiki. Wasu daga cikin iyayen da sashen Turanci na wannan gidan rediyon ya hira da su sun ce ba za su bari yaran su koma makaranta ba, sai dai sun ƙi barin a bayyana sunayensu, sa ilimin da muryar Amurka take wannan hirar da su, domin abin da suka kira bita da kulli da ka iya biyo bayan hakan. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Isa Ciro Bakari ya ce ba za ta yiwu ba a ce an hana yara zuwa makaranta domin kai wata manufa ta siyasa. Ya ce mun yi Allah wadare da wannan mataki, mun soke shi daga kausar lafasi na hana yara zuwa makaranta ta yadda za su samu ilimin jagorantar ƙasar wata rana. Ministan yana magana ne da muryar Amurka sa'in da take tattaunawa da shi ta wayar tarho. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar wato umarni da ke nasaba da harkokin shige da fice a Amurka tunda yake kotu ta dakatar da umarnin sanar hana bakin haure da yan kasashen nan bakwai daina shigowa kasar ta Amurka. Trump ya faɗa wa manema labarai sa'ilin da yake hawa jirgin shugaban kasa wanda ake kira Air Force One a jiya Juma'a cewa Amurkawa su saurari wannan sabon umarnin da zai sa wa hannu tsakanin Litini ko Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu domin cimma manufar waccan umarnin farko da alƙalai suka soke. Ya ce yana fata wannan umarnin ya fi wancan aiki cikin sauri fiye da wancan da kotu dakatar. Ya ce muna buƙatar aiki cikin hanzari domin ko abu ne da ya shafi harkar tsaro. Sai dai babban hadimi a fadar ta shugaban ƙasa wato Reince Priebus ya ƙara yi wa manema labarai jawabi game da wannan batu yana cewa duk wani hukuncin da kotu ta yanke mutane su kwana da sanin cewa fa akwai zaɓin ɗaukaka ƙara ciki ko har da irin wannan dakatar da umarnin na wucin gadi wanda babban kotu ta yi. Ya ce sau tari ana duba tasirin wannan batu ko shari'a ne idan an zo ba da hukunci sai dai kuma a waje ɗaya wani alkali daga cikin kotunan ɗaukaka ƙara ya buƙaci alkalan su jefa ƙuri'an cewa wannan batu ta dakatarwa na umarnin da shugaba Trump ya bayar kar a sake sauraronsa gaban wato alkalan nan 11 da aka naɗa domin sake sauraron ɗaukaka ƙarar. Ya ce akwai abin da ake kiran irin wannan a cikin doka. Yanzu dai an baiwa sassan biyu tsawon sati guda da sake gabatar da buƙatunsu game da wannan batu na ko a bar umarnin ya aiki ko kuma a binne shi har abadan abada. Sabuwar sakataren harkokin ilimi na Amurka Betsy DeVos ta yi karo da cikas a yunkurin ziyarar ta na farko da ta kai a makarantar gwamnati jiya Juma'a domin ko ta yi karo da masu zanga-zanga waɗanda suka yi ƙoƙarin hana ta shiga cikin makarantar ta kai ziyara. Aƙalla masu zanga-zanga biyu suka tare mata hanya sa'ilin da ta yi ƙoƙarin shiga makarantar Jefferson Middle School da ke nan Washington wadda makarantar tafiyar ta ƙice daga ofishinta na ma'aikatar ilimi ta tarayya. Wannan tirjiyar ya tilasta DeVos zama cikin motarta har na wani tsawon lokaci domin gudun haɗuwa da hushin masu zanga-zanga wanda daga bisani aka samar mata wata hanya ta bayan ginin makarantar kafin ta samu ta shiga. Yan sanda suka ce sun kame wani mutum guda amma ba saboda yayi wannan zanga-zangan bane, a'a sai dai dan isgilanci da yi wa wani abokin aikinsu. Sai dai jami'an ma'aikatar ilimi na Washington sun soki lamirin masu zanga-zangan cewa DeVos wadda yar fafutukan ganin an inganta ilimi ne musamman ma da yake ba ta taɓa zama malamin makaranta ba ko kuma shugaban makaranta ko wani sashen ilimi ko kuma yin karatu a makarantar gwamnati tana buƙatar sanin abin da ke faruwa cikin makarantun gwamnati a Amurka. Shi ma magajin garin Washington Muriel Bowser a cikin shafinsa na Twitter ya ce suna maraba da Best DeVos da ma duk wani wanda ke son sanin halin da ilimi a gundumar tasu take ciki. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun buƙaci a binciki mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro Michael Flynn na cewa ya tattauna da jakadar ƙasar Rasha na nan Amurka game da takunkumin da Amurka ta sawa ƙasar Rashan kafin a naɗa shi kan wannan muƙamin. Jaridun Washington Post da New York Times su ne jiya Juma'a suka rawaito cewa Flynn ya tattauna wannan batun na takunkumin da Amurka ta sawa Rasha zamanin mulkin shugaba Barack Obama duk ko da yake gwamnatin Trump ta sha musun ta wannan batu ba sau ɗaya ba. Trump ya faɗa wa manema labarai sa'ilin da ya shiga jirgin shugaban ƙasa jiya Juma'a yana cewa bai da masaniya ko Flynn ɗin ya tattauna wannan batun takunkumi da jakadar na Rasha. Ya ce amma zai binciki maganin duk ko da yake ya ce yana da ƙwarin gwiwa kan wannan ɗan taliki. Da yawan 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar Democrat sun buƙaci Trump da ya binciki Flynn ɗin yayin da wasu ko ke cewa a kore shi daga bakin aiki har sai jami'an tsaro sun kammala bincike a kansa game da wannan batu.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. A
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
shi ke kawo da rabon wani inji masu iya magana
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abare huce wannan safiya ta Asabar Usmanu
Malam Iro
na fata an tashi lafiya
lafiya kalauya
cikin satin da aka zo aka yi zafi sosai sai ka dauka cewa hunturun na ya shige
wallahi na har na ce to shikenan zafi ya zo zaka ga
har na kawai sai ga kankara
sai kuma kankara na ce to fa ai ko je na fito zan ta waki kawai na ga na ce kai na ga wani feshi feshi na ga ai kankara yake na ce na
aka ce sai ka sake shiri
da koma
haka yake to ma sauraro ga dimbin gaisuwar fata alheri nan daga fila bare huce zuwa ga dukkan ƴaƴan kungiyar murya talakata ƙasa waɗanda suke babban taron su na shekara yau din na a birnin Kebbi Allah ubangiji ya sa a yi taro lafiya a kuma gama lafiya muna kuma so mu miƙa ta'aziyar mu daga nan fila bare huce zuwa ga ministan matasa da wasanni na Najeriya wato barista Solomon Dalon saboda rasuwar mai ɗakin sa Malama Naomi wadda ta rasu kimanin mako guda kenan da wasu ƴan kwanaki da suka shige Allah ubangiji ya bada hakuri na jure wannan rashin ga dimbin gaisuwa zuwa ga ƴan dandalin mu ƴan majalisa su ma na bare huce ne amma kuma a WhatsApp irin su Chairman Zaidu Bala Kofa Sabuwa na kungiyar murya talaka kenan da Anas Saminu Ja'en sai Baffa Haruna Bajoga sai Yahuza Sahabi Dan Dide tare da Ubaidullahi Haya Kaura sai Awwal Kangiwa tare da Muhammad Hassan Dan Buram na Maradu sai Sade Saidu Daura tare da Activist M Lawan sai Afana Buya tare da mai sauraron Balarabe Yusuf Babale Gajida Allah ya sa na bada sunan ka daidai tare da Adamu Tahiru da Agaji sai Nasiru Aliyu tare da Sanusi Wali sai malam mai zanen hula gululu da Madassir Binanci sai Abubakar Kalajanga Jalingo tare da Aliyu M Umar na kwalle shugaban gauraye amma kanan dabo sai gaisuwar shatane awal ya wuri tare da manager sai Muhammad Dandatijo sai kuma Alhaji Umar Gidado Gumi wato PRO na kungiyar muryar talaka kenan na kasa tare da madassir Sani Barnin Kebe sai Mansur Almoda Najib Alzamfariya sai wato Hafiz Balarabe Gusau tare da Muawiya Zurmi sai Nuhu Muhammad da Siraj Kasim da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna ga da Yusuf Dinga sai barista Dalami Alhaji Wushishi wanda yake karatu ko karo ilimi a kasar Australia da fatan kana nan lafiya haka kuma muna gaida Alhaji Musa mai nama na garin Babaldu a jihar Jigawa Najeriya da fatan dukkuna nan lafiya
to ni ma din zan fada cikin shafin namu na Facebook ne inda ƴan majalisar na Abari ya huce su ma suke ta faman miko nasu to gaisuwa fatan alheri zuwa ga waɗannan mutane kamar su Awwal Danja mai wanda aka fi sani da Awwal Makeup sai kuma Ahmad Aliyu Idris sannan kuma shine kusan in ce wanda kusan dattijan ciki ne dan ya ce shi ma fa ya fada yauwa to sai Ibrahim Haruna A Sabo sannan akwai Bella Baffa akwai Umar Muhammad sai kuma Muktar Sarauta sannan akwai Hanasu Bago ko Allah ya sa na faɗi sunan daidai ta bakin ka yauwa sai Yusuf Engineer sai kuma Jibril Abdullahi haka kuma muna mika kusan ce gaiso fata alheri na Abari ya huce ga Abdullahi Adam Abubakar sai Ibrahim Janaidu da kuma wanda aka fi sani da Gonga Digaji to shi ma Allah ya sa na faɗa daidai
amin
yauwa sai akwai Shagari Umar Funtuwa haka akwai Lawal Zarewa da kuma Shehu Bashir Fulani sai gaisuwar fata alheri ta Abari ya huce ga Awwal Adamu Bature Abdullahi Abdul Kakuri Hassan Adam da kuma Alhaji Aliyu Muhammad haka kuma akwai Muhammad Ai Al-Amin da kuma Sani mai soluwa mini mai soluwa dawanau to sunan kenan to sai Kamal Musa Umar sannan kuma akwai Idi Malam Buba sai Kabiru Sala Abdullahi gaiso fata alheri ta Abari ya huce ga Baffa Royal da kuma Hamis Muhammad sai kuma Jabir M Habib da kuma Awwal Wakili Tokari Hadeja haka ne Tokari ko Tokari Hadeja to Allah ya sa mun faɗa
ko Tokari
yauwa to sai Isma Usman Ashaka sai Nuhu Tijani karshe da Ibrahim Abdul Kadir da kuma Ado Sabga
da fatan duk suna nan
lafiya
Eddie Grant kenan da wani waka mai suna Nobody's Got Time.
Wato ba wani mai wani lokaci
da bata waki lokaci. Ka san tun kafin ya fara kafin Eddie Grant ya fara waka shi kadan sa. Ya yake waka cikin wannan kungiya mai suna The Equals.
Suna da wani da yawa suke suna group ne.
Suna da group lokacin ana kiranta The Equals. Shi Eddie Grant lokacin da ya kaure koma wajen mahaifinsa yana zauna a Ingila lokacin ne a lokacin ne shi ya kafa wannan kungiya kuma a lokacin a Ingila ma aka ce babu wata kungiya wanda ta kunshi akwai bakake akwai farare akwai jajaye akwai korare kowane
launi
kawai an yi mix a ciki to ya kafa wannan kungiya daga baya kuma yazo yana wakarsa shi kadai amma lokacin da dai suka fara waka kenan wannan na ɗaya daga cikin faifansu wanda ya tashi a Najeriya wato Mystic Sister Mystic Sister yawa sunan faifan kenan ka ji ni kamar wai zan iya rerawa har ina
aida hazin ce ko mun fara buga wannan teburin ne
makon da ya shige da muka sa wakar nan ta 90 degrees inclusive nace wanda za su tuna ina zaune kawai sai na ji sako daga Malam Jack Tasha
daga
wani tsohon abokin aikin mu ne abin nan shi ma dan jarida ne sai na ji sakon Jack Tasha cewa to ai na san ni kake tsokana da ka sa wannan waka ta 90 degrees inclusive
ya tsaro kenan Allah sirri
ya tsaro kenan ya tuna rayuwarsa aboci da rage tsamari lokacin
to ai da sai kar kai masa kar ka karar da wakokin bai gama ji ba wai ta wai almajiri ne ya je wani gida bara sai ya ce Allah zai waye da amarya sabuwa amarya ce sai zo ka karba abinci yazo ya karba yana karba abinci cikin kwano yana fitowa zo ya fashe da kuka ha sai ga mijin yana dawowa daidai lokaci yana shuga tsore ce kukan me kake yi wai sai ce ai wallahi kuka nake gidan nan ne da na shiga kawai na ga amaryar gida wallahi duk za a aure masu kin kafin mu mu girma wai kai ne angonto ya zaki wannan wani abu MK ne ya aiko min da wannan labari
Alwajirin nan ba zai sake shigowa gidan nan ba.
Allah ba zai ci abincin nan ba.
Ba ma zai sake shigowa.
Wannan kwanon ma da ta zuba mai yana kwace.
Akwai wani labari da wani mai sauraro ya aiko mana. Amma ni gaskiya ban san ma wane ne mai sauraron ba ya turo ne ma Safinatu Sodangi yace da Allah ta turo domin mu karanta cikin filabar ya huce saboda haka dai ban ga suna a jiki ba amma dai na san Safinatu ne ta turo mana wannan labari daga wajen wani mai sauraro a jiki an rubuta ce dan Allah ki ba Ibrahim Alfaya karanta mana filabar ya huce na karanta ko da naji nace in wannan labari sai na karanta
a ba mu musha
wato ka gane ko wani mutum ne a ranar sallar Idi sai ya tuno an ce matar abokin shi yana da mata an ce wannan matan ta iya abinci kuma har kirare ake cewa duk wanda ya ci abincinta to sai ya mance da dan makulli ko kuma da hularsa kowa ci sai ya yi santi sai ya mance da ki ko hula to shi kuma sai ya dauki alƙawarin cewa sai ya karya alƙadarin wannan mata da ake cewa
in
ka ci sai ka manta sai ka yi santi sai ka manta wani abu sai ya wuce gidan ya ce ga na zo cin abincin sallah kuma ba na yin santi aka zuba mai abinci ya ci ya kare ya ce to kun ga gaki dina da hulata aka masa rakiya ya hau babur din shi ya kama hanyar tafiya gida to yana cikin tafiya sai ya isa wurin da irin ake tsaida ababen hawa a hanya din nan traffic light akwai traffic light a wurin sai aka tsaida shi to sai ya sauke kafar shi guda ka sa kan babur yake ya sauke kafar shi guda saboda zai tsaya
Allah na hango shi
ka tuno ke
wallahi na hango shi ne wallahi
hango abin da ya faru to ai bari ka ji abin da ya faru wato sauke kafar shi guda kin nan ke da waya kasa sai ya ji kamar kafar ba tashi ba yana duba haka kawai sai ya ga ashe dai takalmi wannan matar ce ya dauka ya sai
abin hango mutu ni wallahi na da ciya mun takalmi shi ne sai takalmin ta
takalmin
ainihin na cewa ko
takalmin matar gida ya dauko ya sa kafar su
ne ai na ba tuwo da yake kafar ba tashi wani ya duba sai ga kafa a can daurin kwaltar ta
eh
amma wannan shi to shi kana ma ba zai manta hula ba Why, ga shakatabi
wallahi kuwa wato jine tunda na gani tun azan da nake karanta wannan labarin nake ta sheka dariya rage ce eh lalle
to shi ba zai takalmin ya mai kadan bane zai zo tunda dai ai ba lalle ba ko wace mace ta fita miji karfin kafa babba ba
ce dai ai
Allah ya jiyo ta
ba sauraro za mu da su aya sai ba gobe da Allah wakiji ya nuna ma da
kai ba ka manta headphone din ka
ce dai ai bari sa aljihuna tun yanzu
Sai Allah ya kiyaye
ma sauraro huta lafiya
buy a boogie woogie machine quick for me and a Gibson guitar Or a Fender guitar I'm gonna be a rock and roll star I'm gonna be a rock and roll star I'm gonna be a rock and roll star From Brixton to Miss Carr I said, Mama, run and buy a boogie wig for me Buy a boogie woogie machine quick for me Or a Gibson guitar Or a Fender guitar I'm gonna be a rock and roll star. I'm gonna be a rock and roll star. I'm gonna be a rock and roll star. Hey, I'm Brixton, Miss Carr.
Kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaicen mahukunta a ƙasar Angola sun bayyana cewa akalla mutane 17 ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon turmutsitsi da aka yi a filin kwallon da ke arewacin ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka yi ƙoƙarin shiga wurin buga wasan kwallon kafa a ƙofa guda ana dab da fara wasan kwallon kafa na zakaran kungiya ta kwallon kafar kasar a jiya Juma'a sakamakon neman shiga wannan wurin domin a fara wannan kwallon da ƴan kallo ya dalilin turere ne yadda ya dalilin faduwar wasu kuma aka take su cikin wannan turmutsitsin a kasar Sudan ta Kudu mutane biyu ne suka mutu kana wasu uku suka samu rauni sakamakon fadin da ya barke tsakanin sojojin gwamnatin kasar da kuma masu tsaron lafiyan gwamnatin jihar Imatong Wannan lamari dai ya faru ne a ranar Alhamis bayan da shugaba Salwa Kiir ya kori gwamnan na jihar Imatong, Nurse Tsio Laluke Manir daga bakin aikinsa. Shugaba Kiir ya bayyana wannan sallamar gwamnan ne ta gidan talabijin na kasar wanda yayi kai tsaye. Hawa kuma mataimakin gwamna Margaret Ito ta tabbatar da cewa fada ya barke a gidan gwamnan Jim kadan da shugaba Kiir ya bada wannan sanarwar. Jami'an kasar Kamaru sun yi kira ga iyayen yara da ke yankin kasar masu amfani da harshen turancin Ingilishi da su mayar da yaransu makaranta. Kasar da yanzu haka tana fama da matsalar amfani da harshe wanda ke ci gaba da zame mata babban tarnaƙi. Yanzu haka dai makarantu da ke yankin na Kamaru masu amfani da turancin Ingilishi sun garkama makarantunsu tun ranar 21 ga watan Nuwamba watan bara. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar umarni da ke da nasaba da harkokin shige da fice a Amurka.
To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.